Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 16:25 da kuma 31. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Niya da kuma Dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Assalamu alaikum da fatan an yi ni lafiya yau ranar 5 ga watan Maris shekara ta 2019. Suna Nasir Fil Hashim Gumel tare da Baba Yakub Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin ka muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai.
To Sir Filo, wasu wakilan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka a jiya Litinin sun kaddamar da wani gagarumin bincike akan fannoni daban-daban da suka shafi shugaba Donald Trump. Rangwamin haraji da ƙara kuɗaɗe da take kashewa tsaro suna cikin matakan da China za ta ɗauka a wannan shekara domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar wanda ke fama da matsaloli a cikin wannan lokaci. Bayan haka kuma wasu wani rukunin 'yan majalisun dokokin Amurka da suka hada da wakilan manyan jam'iyyun siyasan ƙasar sun la'anci gwamnatin shugaba Donald Trump akan kasa maidawa China martani dangane da yadda take gallaza wa musulmi.
To kanan labaran kenan aka ji. Yayin da kotun tarayya ta soke fidda zaben fidda gwani na ɗan takarar gwamnan jihar Kano a jam'iyyar PDP, to ko me ofishin ɗan takarar jam'iyyar ta PDP ke cewa?
Farko dai muna so jama'a su san cewa wannan ƙara da kuma wannan hukunci da kotu ta yanke bai shafi ɗan takarar jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir Yusuf ba.
To idan muka leƙa jihar Filata kuma za mu ji cewa
hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau ta amince da gudanar da sake zaɓe 'yan majalisun tarayya a rumfunan zaɓe 106 a ƙananan hukumomi hudu da ke jihar.
Haka kuma za a ji cewa hukumar INEC ta jihar Imo ta ce za a sake zaɓen wasu 'yan majalisar wakilai a jihar. Sai kuma shirin noma tushen arziki da Mustapha Nasir Batsari zai kawo mana a wannan la'asari, ya da kuma kaɗan daga cikin wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakub Makeri. Wakilan jam'iyyar Democrat a majalisar dokokin Amurka a jiya Litinin sun kaddamar da wani gagarumin bincike a kamfanoni daban-daban da suka shafi shugaba Donald Trump, ciki har da ayyukan kwamitin yakin neman zaɓensa na shekarar 2016 da harkokin kasuwancinsa da kuma neman sanin ko shugaban ya aikata wasu laifuka da ke nuna cewa yana hana doka aikinta don kawai ya ceci kansa. Dangane da haka ne kwamitin shari'a na majalisar ta aike da wasiƙu zuwa ga mutane da cibiyoyi 81 masu alaƙa da Trump, suna neman wasu takardu da suke son a hannun tawa kwamitin a cikin wa'adin makonni 2 masu zuwa game da abubuwa da suka shafi Trump, wanda shine shugaban Amurka na cikin 45. Ko bayan zargin katsar London, kwamitin ya ce zai duba yiwuwar an aikata laifin cin hanci da rashawa a gwamnatin da kuma amfani da ƙarfin mulki ta yadda bai dace ba a shekaru 2 na mulkin shugaba Trump. Da yake sanar da binciken, shugaban kwamitin Gerard Nadler ya faɗawa kwamitin cewa a cikin 'yan shekaru nan Trump ya sha ƙin amincewa da yana taka wato tsarin dokoki da kundin tsarin mulkin ƙasar. Rangwamin haraji da ƙara kuɗaɗe da take kashewa tsaro suna cikin matakan da China za ta ɗauka a wannan shekara domin bunƙasa tattalin arzikinta da ke fama da matsaloli. Shugaban gwamnatin Li Qiang ya ce ya bayyanar da wannan matakin ne a yau a wurin buɗe taron majalisar dokoki na shekara a birnin Beijing. Li ya faɗa wa 'yan majalisar cewa masu aiwatar da tsare-tsaren ƙasa sun auna samun bunƙasar tattalin arzikin ƙasar ta kashi 6-6.5 a wannan shekara. hasashen da yayi kasa da abinda aka samu a bara, wato na kashi 6.5 a baran. Tattalin arzikin China, wanda shine mafi girma na biyu a duniya, ya samu bunƙasar kashi 6.6 a shekarar 2018, tafiyar hawainiyar yadda tattalin arzikin ta huskanta cikin shekaru 30 dangane da rashin sayan kaya a cikin gida da kasashen waje da kuma mummunar yakin ciniki tsakaninta da Amurka. Shugaban gwamnatin da ya ce gwamnati za ta yi rangwame na $2,298 na harajin masana'antu da kuma kudaden biyan inshoran jama'a, da kuma rage wato harajin kan kaya ga masana'antu ta kashi 16 zuwa kashi 13 cikin dari. A hali da ake ciki kuma Beijing ta rataba hannu akan $177 billion da za ta kashe wa ayyukan soji a wannan shekara, lamarin da ya kai ga ƙarin kashi 7.5 cikin ɗari na kuɗin da ake kashe sojojin. Wani rukunin 'yan majalisar dokokin Amurka da suka hada da wakilan manyan jam'iyyun siyasan ƙasar sun la'anci gwamnatin shugaba Trump akan kasa mai da wa China martani da ya dace dangane da danne haƙƙin musulmi da take yi a ƙasar ta. A cikin wasiƙar da suka aike wa sakataren harkokin wajen Amurkan, 'yan majalisar wakilan da ke kwamitin harkokin waje sun ce batun ya fi ƙarfin China magancewa, cewa ya kamata China ta san duniya ba za ta kyale ta ta yi abin da ta ga dama ba. A cikin amsar da ya maido, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce gwamnatin Amurka na tunanin daukar matakan horaswa akan duk kusoshin gwamnatin China da aka samu suna da hannu a wannan gallazawa musulmin kasar 'yan jinsin Uyghur. Amurka dai ta jima tana zargin China cewa tana cin mutuncin musulmi da ke zaune a sashen arewa maso yammacin ƙasar, inda take amfani da hujjar cewa tana ƙoƙarin magance matsalar ta'addanci ne. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu mutane biyu da aka ce dangi ne na madugun 'yan ta'addada suka kai farmakin ƙonar baƙin wake a yankin Kashmir ɓangaren riƙon Indiya a watan da ya gabata. Yana cikin mutane da dama da hukumomin Pakistan ke tsare da su a halin yanzu. Ma'aikatan harkokin cikin gida ta Pakistan ta faɗa a yau Talata cewa Mufti Abdulra'uf da Hamad Azhar, wanda aka ce 'yan uwa ne ga Mashud Azhar, madugun ƙungiyar 'yan kishin Islama ta wato Ja'ish al-Muhammad, yana cikin mutane 44 da hukumomi na Pakistan suka cafke su kuma suke tsare da su. Harin ƙunar baƙin waken da 'yan ta'addan suka kai a ranar 14 ga watan Fabrairu ya halaka mutane aƙalla 40, kuma har ya sa wato ƙasashen na Indiya da Pakistan dai suna ci gaba da afkawa juna cikin yaƙi. Masu bincike sun shirya gabatar da a wani taro a yau Talata bayani na biyu kan wani mutumin da wato da alamar dai an ga cewa ba shi da ɗauke da ƙwayar cutar ƙanjamau bayan wani jinya da aka masa.
To, labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, madalla, yayin da reshen jihar Kano na jam'iyyar PDP ke shirye-shiryen ɗaukar ƙara dangane da hukuncin jiya na babbar kotun tarayya da ke Kano, wadda ta soke zaben fidda gwani 'yan takarar gwamnan jihar da jam'iyyar ta yi a cikin watan Oktoban bara. Yanzu haka ofishin kamfen na 'yan takarar gwamna a Kano ƙarƙashin inuwa jam'iyyar PDP, injiniya Abba Kabiri Yusuf, ya ce hukuncin kotun bai shafe shi ba. A dan takararsa tana nan daram-dam. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana.
Farko dai muna so jama'a su san cewa wannan ƙara da kuma wannan hukunci da kotu ta yanke bai shafi dan takarar jam'iyyar PDP injiniya Abba Kabir Yusuf ba. Dalili shine wanda ya kai ƙara ne akan jam'iyyar PDP, wanda shi ma ɗanta ne kamar yadda mu muke ayyanta, akan ganin cewa shi a gurinsa bai gamsu da sahihancin zaben fidda gwani da aka yi ba. Mu kuma a wurinmu an yi wannan zaɓe yadda ya kamata, kuma mun ci nasara. Jam'iyya ta ba mu tuta, ta kai sunanmu INEC, kuma mu ne muke yin takara, wanda kuma za mu shiga zaɓe ranar Asabar mai zuwa. Har ya zuwa yanzu da nake yi maka magana, injiniya Abba Kabir Yusuf shi ne ɗan takarar gwamnan jihar Kano na jam'iyyar PDP a zaben shekara ta 2019.
Malam Sanusi Bature da wakin tufa kenan kakakin Option Campaign na Engineer Abba Kabir Yusuf. Yanzu haka dai masana harkokin shari'a da dokokin kasa sun fara tofa albarkacin bakin su dangane da wannan lamari. Barista Abdullahi Ibrahim Gumel wani lawyer ne mai zaman kansa a nan Kano.
Batun ya ce wai bai shafe shi ba bai taso ba. Dan a karkashin jam'iyyar PDP yake takara kuma jam'iyyar PDP aka baiwa umarni ta koma ta yi zaben fitar da gwani sannan ta turawa hukumar INEC cikin lokacin da ita kotu ta bayar. Wannan ya rage ruwan jam'iyya idan shi suka sake zaba a zaben fitar da gwani za su iya tura sunansa. Dan haka magana a ce takarar tana nan ba ta nan. Idan yana da korafi akan cewa ya kamata ya kasance ɗaya daga cikin 'yan shari'a kuma ba a sanya shi ba a cikin 'yan shari'ar har aka ba da hukunci kuma hukuncin ya shafe shi. To lauyoyinsa sun san me ya kamata yi za su koma kotun ne su nemi kotun ta jingine hukuncinta saboda ya shafe shi a matsayin wanda ya kamata a sanya a cikin makaraya amma kuma ba a sanya shi ba.
Masana da masu fashin baki a fagen siyasa da demokradiyya a Najeriya sun sha tsokaci game da mahimmancin demokradiyya cikin gida a sha'anin zaɓe na jam'iyyar siyasa. Dr. Bati Bako masanin kimiyyar siyasa ne kuma ya ce akwai darasin da ya kamata 'yan siyasa su koya a cikin wannan hukunci na babbar kotun tarayyar Najeriya.
A nazari mun sha faɗa cewa akwai ƙa'idoji na demokradiyya da suka kai kimanin 57, ko wanda suke farilla ne, ko wanda suke sunna ne, ko wanda yake mustahabi ne. To wannan yana ɗaya daga cikin farillai na demokradiyya, shine wanda a turanci ake cewa internal democracy. Kowace jam'iyya sai ta bi wannan ƙa'idar, ta bi kowane ɗan jam'iyya dama na in yana so ya tsaya a takara izo ya tsaya, kuma al'umma mana 'yan jam'iyya masu kati su zaɓi wanda suke so wanda ake cewa primary election. To kimbin waɗannan ƙa'idodin da muka sha faɗa shi ya sababa wannan. Ya kamata 'yan siyasa da shugabannin siyasa da jam'iyyun siyasa su ringa ɗaukan darasi. To irin waɗannan ƙa'idodin kauce musu shi yake sababa danashina. Ga kuma da nashinin tazo.
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da ya rage kwanaki hudu hukumar zaben Najeriya INEC da gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki na jihohin tarayyar Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla gaida Muhammad Ibrahim Kuri. To daga batun siyasa a jihar Kano sai mu leƙa jihar Filato, inda a can kuma hukumar INEC ta amince da sake gudanar da zaben 'yan majalisun tarayya a rumfunan zabe 106 a wasu ƙananan hukumomi guda hudu. Ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗo mana.
Hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Filato ta amince da gudanar da sake zaben 'yan majalisun tarayya a rumfunan zabe 106 a ƙananan hukumomi hudu dake jihar. Sake zaben ya biyo bayan matsaloli ne da aka samu a rumfunan zabe da suka hada da rashin amfani da na'urar tantance masu kada kuri'a a ringizon kuri'u da dai sauransu. A wata sanarwa da jami'in hukumar zaben mai zaman kanta a nan jihar Filato Osaratin Imahiye Rebo ya aika wa muryar Amurka na nuni da cewa zaben zai gudana ne a ranar Asabar 9 ga watan Maris tare da zaben gwamnoni a fadin Najeriya. Sanarwar ta ce a shiyar Filato ta Kudu za a gudanar da zaben sanata wanda aka soke a rumfunan zabe 6 a karamar hukumar Shandam, rumfunan zabe 8 a karamar hukumar Wase, rumfunan zabe 27 a karamar hukumar Kompan, yayin da za a gudanar da zaben dan majalisar wakilai a rumfuna 65 a Jos ta Arewa. Dr. Yakubu Gambo, wani jigo ne a jam'iyyar APC, ya buƙaci jama'a su yi haƙuri da juna yayin gudanar da zaben.
Al'amarin zabe kar ya zama ko mutuwa ko rai. Allah ya riga ya zabi shugabanni. Kin ga a Najeriya ana da yawan mutane wadda suke da haƙƙin jefa kuri'a sun kai 84 million. Amma gaba dai waɗanda suka fita zaben nan ba su kai 30 million ba. To zaben gwamnoni kuwa ya fi kusa da mutane. Ina kyautata zaton mutane za su fita wannan fiye da na shugaban ƙasa. To amma duk abin da za a yi ƙoƙari a kauda abubuwan da suka tashi hankula.
Shi ma wani jigo a jam'iyyar PDP Chief John Mankilik ya ce yin adalci wa kowa zai samar da zaman lafiya ko da ma bayan zaben ne.
A yi gaskiya, rashin gaskiya shine yana kawo mana matsala a ƙasar nan. Kuma in hal ya zo ya zama wani abu, ba wani wanda zai gudu ya tafi wani wuri. Ƙasar nan ƙasar tamu ne. Goma mu yi zaben da ce mun ci mu yi zabe.
Su ma mata ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su kan kiran mata su fito don gudanar da zaben.
Sunana Hajiya Kubra, Kubra Muhammad, Sarkin Arapport. Dan Allah da Annabi ina roƙon mata da maza da matasa mu yi zaben nan lafiya. Wannan zaben da za a yi mata gida-gida Allah ya so ya yarda za mu da kanmu ma za mu shiga mu fito da matan nan mu zo mu zabi cancanta insha Allah Rabbi.
Malama Cikas Kumle yar takarar majalisar dokoki ce a nan jihar Plateau.
Ya kike ganin kaman mata za su kai labari a wannan siyasan kuwa a wannan karon?
Zan ce abun bai mana kyau ba because mata da yawa sun fadi primaries. Don mata ne sun san zafin ka je asibiti. Aihuwa baka fita da rai ba. Mata ne sun san zafin ka shiga asibiti ba magani ma yaro. Mata ne kuma sun san zafin ka kai yaro makaranta bai je ya koyi wani abu ba. Mata ne kuma sun san zafin ana da bukata gida ba iya samun bukata. So maganar siyasa yana da kyau mata su sa kai a wurin kuma a taimaka a bude filin mata su samu su ma su contribute.
Hukumar zabe mai zaman kanta dai ta jaddada batun amfani da na'urar card reader inda tace duk rumfar da ta saba dokar amfani da na'urar tantance masu kada kuri'ar za a soke ta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To ba da lagaida Zainab Babaji. To a can jihar Imam ma hukumar zabe ta INEC ta ce za ta sake gudanar da wasu zabukan yan majalisu a jihar kamar yadda za ku ji daga wakilin muryar Amurka Alfonso Okurigwe.
Hukumar zabe ta kasa INEC ta ce za a maimaita zaben yan majalisar wakilai a wasu mazabin jihar Imo inda da can an ayyana cewa ba a kammala su ba a zaben da aka gudanar a ranar 23 ga watan jiya. Kwamishinan zaɓe a jihar Imo, Farfesa Francis Ezonu ne ya faɗi hakan jiya Litinin a wata ganawar hukumar da masu ruwa da tsaki da kuma manema labarai a Owerri babban birnin jihar Imo. Farfesa Ezonu kenan na cewa za a sake zaɓen 'yan majalisar wakilai wannan Asabar mai zuwa. Tara ga watan Maris za a gudanar da zaben ne tare da zabukan gwamnoni da kuma na 'yan majalisar dokokin jihar a mazabin taraya na Ehimen Bano, Ihitu Boma, Obowo da kuma Isialan Bano, Okigwe, Onuimu. Ko me ya janyo maimaitawar zaben? Bayanai dai daga hukumar INEC na nuni da cewa za a sake zaben ne bisa aukuwar wasu matsalolin da suka kaucewa dokokin gudanar da zaben. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To madalla a gaida Alfonso Sokurigwe. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 10:18 na safe. Ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na wannan mako zai tare ni a jihar Kano da ke arewacin Najeriya domin jin yadda ta kaya a wani taron haɗin gwiwa a tsakanin Bankin Duniya da kuma ma'aikatar gona ta Najeriya sannan da gwamnatin jihar Kano akan wayar da kan jama'a musamman masu fama da nakasa a ƙarƙashin wani shiri da ake kira noma domin kyautata rayuwa. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari da ya halarci taron ya tuntubi coordinator shirin Hassan Ibrahim domin jin dalilin shirye wannan taro.
Mun shirya wannan taro ne a gaggashin office na Appeals Project na nan jihar Kano domin wayar da kan manoma musamman mutane masu bukata ta musamman. Za ku iya gani da idan ku mutane ne muka dauko daga gurare daban-daban na jihar Kano wanda dukansu mutane ne masu bukata ta musamman. Muke son mu wayar musu da kai mu fahimtar da su cewa Appeals Project ya zo ƙarƙashin haɗin gwiwar gwamnatin jiha, Bankin Duniya da gwamnatin tarayya wajen ganin ya tallafa wa rayuwarsu ta bangaren noma shinkafa, sarrafa ta da saida ita, noma alkama, sarrafa ta da saida ita, da noma tumatir, da sarrafa tumatir, da kuma saida tumatir. Wannan duk bukatar shirin shine mu ga yaya za a inganta rayuwarsu, ya zamana sun samu ƙari na kuɗin shiga, rayuwarsu ta yi sama ta haɓaka.
Wannan tsari da hikimomi da dabaru za ku taimaka musu su gane yadda ake wannan aikace-aikace na noman tumatir da alkama da sauransu ta hanyar zamani, ko kuma akwai zance na ba su tallafin kuɗaɗe?
Ba maganar ba da kuɗi haka kai tsaye, magana ce ta tallafi na farko. Shi sa muka shirya wannan taro na wayan musu da kai farko.
To har ila yau Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi jami'ar sadarwa ta wannan shiri Rabi Mustapha Sadiq domin ta yi ƙarin haske akan abin da ake nufi da wannan shirin.
Wato shirin APILS wanda aka fi sani da Agro Processing Productivity Enhancement and Livelihood Support Projects, shiri ne wanda muka fassara da sunan noma don kyautata rayuwa a reshen jihar Kano. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta tarayya da kuma ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta jiha da kuma babban bankin duniya, wato World Bank. An bullo da shirin ne domin a inganta rayuwar manoma da kuma bunƙasa amfanin gona, domin a kuma samo sababbin dabarun sarrafa shi wannan amfanin gona ga manomi cikin sababbin hanyoyi da ake da su na zamani, wanda zai ba wa manomi damar sarrafa abin da ya noma domin kasuwancin.
Akwai wasu fannoni ko kaware ne ko kuma a dukkanin kayayyakin amfanin noma?
Shirin zai ana gudanar da shi a jahohi guda shida a cikin kasar nan. Akwai jihar Kano, akwai Kaduna, akwai Enugu, akwai Cross River, akwai Lagos, akwai Kogi. To jihar Kano na ɗaya daga ciki, kuma amfanin gonar da jihar Kano za ta yi duba a cikin shirin wanda za ta fi ba wa muhimmanci, wanda ake kira value chains, su ne akwai tumatir, wato noman tumatir, akwai noman shinkafa, sannan kuma akwai noman alkama. Za a fara tun daga kan yanda manomi za a bullo da sabbin dabaru yanda zai noma wannan abin, saboda manoma suna kuka akan cewar wani lokacin idan suka shuka amfanin gona suna samun rashin ingancin shi wannan amfanin gonan, kuma ba su da hanyoyin da sarrafa wannan amfanin gona da suke da shi, saboda ba su da injina da za su tallafa musu. Za ka ga sau da yawa idan manomi ya noma abinci, mutane za su shigo baki daga kasashen ƙetare su sai wannan abinci da aka shuka, aka girbe shi, su fita da shi kasashen su sarrafa shi, sannan su kuma da mana da shi. To shi wannan policy yana so ya gyara wannan, ya zamana cewar ƙasar nan ta wadata da abinci, kuma a cikin ƙasar ake sarrafa abincin.
To komi mahalarta wannan taro ke cewa ga abinda wasu daga cikin su suka bayyana wa Mahmud Ibrahim Kwarin.
Sama'ila Abdulaziz, sarkin gudun kwamo kuma Yesawa.
Wai takamaime me kuka zo yi nan gunne?
Zuwa muka yi bangaren kungiyar nan ta manoma da ta kirawo mu za ta tallafa mana.
Kai kana noma?
Eh, ina noma.
Da me kake noma?
Ina noma tumatir. Ina noma alkama. Ina yin wayannan a kwarin mu na dan madanhu.
Ya kake ganin wannan tsarin zai taimaka noman da kake?
Gaskiya ina da buƙatar cewar kamar yadda kuka aka hira za ba mu jarin nan mu do Allah ba mu kayan noman nan mu dogara da kanmu. To na sai idan aka ba mu ba za mu fada da noman sama da haka, sakamakon dan barace barace da wani lokacin noman baya kai mu gaci, sai mun hada dan neman neme.
Kai magana bara, kana ganin idan aka yi wannan tallafi kana yin kaman kwando sama da 20 din nan kenan mutanen ku za su daina bara?
Eh, gaskiya ne, idan har muka samu wannan tallafi muka yi muka dogara da kanmu za mu dauka kuma muna kaiwa kasuwa yan kaba, muna sai da hina son wannan barace barace za mu iya magansa har dai yanzu ma akwai saukin sa.
Sunana Sadi Shaibu Falle, kuma muna noman tumaturi da kuma ita shinkafar.
Ya kake ganin wannan tsari zai haɓaka noman da kuke?
To gaskiya wannan tsari inda an tafikar da shi kaman yanda ya kamata, insha Allahu zai taimaka masu bukata ta musamman na jihar Kano gaba daya, saboda bukatar da ake je barace barace da ake yi dama ba kowa ne yake so ya je wajen wani ya nemi ya bara ba.
To jama'a, yau ma dai abinda lokaci ya ba mu kenan, a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murar Amurka a birnin Washington DC da Julie Gresham mai hada sauti da Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmuwa a shirin. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya.
Kuma da la'agaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ku aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga 'yan kungiyar masu sauraron rediyo ta hannun Baffa Haruna Bajoga, inda suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A madadin kungiyar masu sauraron Progress Radio Gombe, muna Allah wadai da farmakin da wasu gungun matasa suka kai a gidan Radio Progress, tashar da ta zame wa al'ummar Gombe da daukacin na arewa maso gabas, fitila mai haskakawa ta hanyar ilmantar da su da kuma fadakar da su. Sai kuma sako daga Malam Ango, malamin makarantar Yauri, shi kuma ya ce salam VOA Hausa. Hakika raba abincin ga marayu da gwamnatin Najeriya ke yi ta hannun hukumar custom abin farin ciki ne matuka, ganin yadda abin ya farantawa waɗanda abin ya shafa rai. Da fatan Allah ya sa wannan abin zai ci gaba da taimakawa marayu a duk inda suke a fadin Najeriya. Ga kuma sakonmu na gaba daga Rilwani Sa'idu, shi kuma ya ce salam VOA Hausa. Muna kira ga shugaban ƙasar Algeria da cewa ya kamata ya dubi halin da ƙasar take ciki da kuma halin da za ta iya shiga. Matukar ya ce zai sake tsayawa takarar shugaban ƙasar karo na biyar, don haka ya kamata ya janye wannan kudirin, kuma muna fatan Allah ya bashi lafiya. Sai kuma sako daga Bala Muhammad, jihar Bauchi, da shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura da Kaltume Mai Kose bakin kasuwa, su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A yau mun shigo fili ne domin mu yi wa hukumomin kiwon lafiya na ƙasar Niger fatan alheri a bisa aikin da suka fara yau Talata na yi wa yara sama da miliyan 6 rigakafin cutar sankarau a fadin ƙasar. Hakika wannan abin yabawa ne, don haka muna fatan Allah ya sa su gama lafiya, sannan ya kare jama'a da wannan cuta. Amin.
Kuma da lamun gode da wanda suka samu dama aiko da sakonni, sai a ci gaba da aiko mana, kuma za mu ci gaba da kawowa. Da wannan muka zo ga shirin na ƙarshe, labarai a takaice.
Masu bincike sun shirya gabatarwa wani taro a yau Talata, bayani na biyu akan wani mutumin da bai nuna alamar yana dauke da kwayar cutar kanjamau mai karya garkuwar jikin bil'adama ba, bayan da aka yi masa wata jinyar canjin jinin jikinsa kuma ya daina amfani da maganin kanjamau antiretroviral. Wani nazari da aka buga a jiya Litinin a wata mujalla mai suna Nature, wanda ya buga labarin Ravinda Gupta na wata jami'ar London, ya kwatanta mutumin da wanda ya hannun riga da cutar kanjamau tsawon watanni 18 tun bayan da ya daina amfani da maganin wanda ke raunana kwayar cutar amma bai iya warkar da cutar kwata-kwata. An gano mutumin na dauke da kanjamau ne a shekarar 2003, kuma ya fara shan maganin antiretroviral a shekarar 2012. Daga bisani aka fara masa jinyar fara sake jiki, wato na sake jinin jikinsa a shekarar 2016, kuma ya daina shan maganin. Masu binciken suna sa ido akan yadda jinyar ke tafiya, kuma sun gano babu kwayar cutar kanjamau a cikin jikinsa a lokacin. Sai dai masu nazari sun ce wannan jinyar ba za ta iya zama hanyar magance kowace cutar kanjamau ba. Wakilan majalisar Amurka na bangaren Democrat a nan Amurka, wato sun kaddamar da wani bincike a jiya Litini akan fadoni daban-daban da suka shafi shugaba Donald Trump a cikin wato yakin neman zabensa ke da na shekarar 2016 da kuma ayyukansa da harkokinsa baki daya.
To madalla, masu sauraro, anan muka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyarta shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da kuma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makirde ya tana gabatar da shirin, da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Patrick Deya, Ni Sarfi Lahashin Gumar ke cewa ku ci gaba da sauraron mu yanzu inda za mu kawo muku shirin yau da gobe, shirin matasa.